rahoton binciken wadda kwamitin kwararru akan sauyin yanayi da sha'anin muhalli ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ya sashen cewa ambaliyar ruwa za ta mamaye garin Hadejia baki ɗayansa nan da shekaru biyu masu zuwa. Da haka akwai buƙatar mahukunta su ɗauki matakan sauyawa Hadejia matsuguni domin kare rayuwa da dukiyar al'umma. A sashen kwararrun wadda aka yi amfani da hanyoyin kimiyyar fasahar zamani ya lura da tsananin ambaliyar da ta wakana a Hadejia a bara da ma sauran garuruwa da ke kan hanyar kogin Hadejia Jama'are da kuma Kumadugu zuwa tafkin Chadi. Sai dai a karan farko gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya magantu dangane da wannan rahoto.
Mun ji rahoto, mun yi bibiya, kuma wannan rahoto tsohon rahoto ne na shekara da shekaru da aka yi wanda aka fitar yanzu. Sannan mun sa ta gwanaye wato expert su sake duba mana wannan abuwa, dan akwai tituna ma da zamu bayar a yi kwanan nan a cikin garin Hadejia mun dan jinkirta zuwa mu samu final report na wayannan expert. Amma na san da matakai da yawa da muke dauka da mu da gwamnatin tarayya akan yanayin ruwan da ya taho da tun daga Tiga ya biyo ya ratsa kwa ringi mai tafi har Hadejia ya shiga Yobe State. To wannan ruwa a yanzu aka fito ga gamanta sa ana yashe magudanar, ana dada buda shi, sannan muna duba yiwuwar yin barrages ko dam-dam a wurare da ruwan ya taho da hauka zai taru ya rage masa karfin tafiya.
Madam Aisha Zakari guda ce cikin kwararru da ke aikin bada shawarwari ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada bukatar aiki tare a tsakanin masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Ni ina ga idan aka haɗu gaba ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Jigawan kuma of course gwamnatin Najeriya da kuma a ce kwararru daga bangarori daban-daban da kuma wasu daga cikin a ce representative na grassroots, ina ga za a samu kyakkyawan mafita. Ba sabon abu bane, akwai garuruwa da yawa da gwamnati ta kare garin saboda wasu dalilai haka. Magana ce ta kullun ita UN abinda take so shine tana kokari ta negotiate ne ya kamata a yi wanda yake za a samu kyakkyawan mafita ga mutane da kuma al'umma.
A wata gajeriyar kasida da ya wallafa game da wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya akan makomar Hadejia, Architect Aminu Kani ya ce daukar matakan kare Hadejia daga albarazanar ambaliyar ruwa ita ce mafita kawai, amma ba sauyawa garin matsuguni ba. La'akari da dimbin kayayyakin al'adu da kadarorin gwamnati da nadaddakun mutane na biliyoyin naira da ke garin na Hadejia a yanzu. Sai dai gwamna Badar Abubakar na cewa ko da yake batu ne na amfani da ilimin kimiyya, amma lissafin kalkuleta ne kawai zai fayyace matakin da gwamnatin Jigawa za ta dauka bayan karɓar rahoton kwararru a kan wannan lamari.
Za mu buga abar mu gani ta da Hadejia ne ya fi mana riba ko embankment ko kuma wani tsari kwarekwa wanda za mu janye ruwan ya bita wani wuri, sai mu lissafa mu ga nawa zai kama yin wannan, sannan canjawa Hadejia wuri kuma nawa zai kama, sai mu ga wanda ya fi sauki.
Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.